musique. Et en deuxième partie, c'est tout de suite. Attachez vos ceintures de sécurité. Nous allons rigoler. Je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin. Murtala Faruk sanyin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 15 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Borno ta ce ta sami gano wasu makamai da ake zargi na mayakan ƴan kungiyar Boko Haram ne kwana biyu bayan wani harin kwanton bauna da ƴan kungiyar suka kaiwa sojojin Najeriya. Mace ta farko da ta kasance mai tuka jirgin saman yaki a Najeriya, Tolulope Arotele, ta rasa ranta sanadiyar hatsarin mota. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ƴan Najeriya suke ji da yanayin samar da wutar lantarki da kuma yunkurin gwamnatin kasar na ƙara kuɗin wutar. Muna kuma tafi da labaran wasanni, to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Gwamnan jihar Oklahoma ta nan Amurka, Kevin Steed, yau Laraba ya tabbatar cewa ya kamu da cutar COVID-19 na farkon kamuwa da cutar da aka sani cikin gwamnonin jihohin Amurka. Ya keɓe kansa a gidansa bayan da ya samu sakamakon. Jihar Oklahoma na ɗaya daga cikin jihohin da suka fara sake buɗe hada-hadar tattalin arzikinsu. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun gargaɗi gwamnan, wanda ɗan jam'iyyar Kukulukan ne, cewa sake buɗe harkoki a Kurilu wata ɗaya kawai bayan rufewa ya yi sauri ganin tsananin annobar ta COVID-19. Steed ya halarci gangamin yaƙin neman zaɓen Trump da aka yi a Tulsa ranar 20 ga watan Yuni, inda mutane wajen 6,200 suka taru, waɗanda galibinsu ba su sanya maski na kariya ba. Steed, wanda akasari kan ƙi sanya maski a bainar jama'a, ya kare halartar taron gangamin siyasar da ya yi. Ƙwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar, tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modern ya ƙirƙiro shi. Sannan wasu ƙwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka daɗa inganta shi. Duk da killace kansa da shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya yi saboda kamuwa da cutar corona, wannan bai sa masu zanga-zangar kiran yayin murabusin tausaya masa ba. Sun kuhula ne saboda irin matakan da Bolsonaro ɗin ya ɗauka kan annobar. Suka yi ta aje gicciye a harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar a Brasilia, babban birnin ƙasar, jiya Talata. Masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta ɓarke tsakanin Taiwan da ƙungiyar Tarayyar Turai saboda hana 'yan Taiwan shigowa Turai da EU ta yi na iya zama irin rigingumin da za a fuskanta a fagen diplomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya, yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marra ta coronavirus. Ma'aikatar harkokin wajen Taiwan da ke birnin Taipei wannan mako ta ce tana fatan ƙungiyar ta EU za ta sa ƙasar ta Taiwan cikin jerin ƙasashen da ba su da haɗari ta yadda 'yan ƙasar za su iya zuwa Turai. Kusan babu wani ɗan Taiwan da ya kamu da cutar corona, kuma ta ƙi amincewa 'yan asalin Turai su shigo kamar yadda a baya Turai ta amince 'yan ƙasar ta Taiwan su shigo Turai. Taiwan ta ce har yanzu 'yan Turai ba su barranta daga cutar ba. To sai dai wasu masu lura da al'amura na ganin babbar abokiyar gabar Taiwan, wato China, ita ce ta zuga Turai ta ƙaurace ma Taiwan. Aƙalla wani mutum ya mutu, wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin ƙasar Somalia, Janar Odawo Yusuf Ragi. Ana ganin mayakan Al-Shabaab ne suka kai harin, yayin da tawagar janar ɗin ke barin ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Mogadishu, babban birnin ƙasar Litini. Janar Ragi ya tsallake rijiya da baya. Mai magana da yawun rundunar sojin ƙasar Abdulkani Al-Ashkir ya ce jami'an tsaro sun bindige maharin tun ma kafin ya tayar da bamamaman da ke makare cikin motar. Wannan harin da aka kai kan Janar Ragi bai zo da mamaki ba, ganin yadda yake fito na fito da masu tsauran ra'ayi. kuma wannan ne karan farko da aka yi yunkurin kashe wani babban jami'in soji cikin tsawon shekaru da dama a kasar ta Somalia, duk da yake an sha kai har-hare kan sojoji. Kasar Ivory Coast ta yi hidimar makoki ta kafar talabijin jiya Talata a Abidjan, birnin hada-hadar kasar, ta girmama Prime Minister Ivory Coast Amadou Gon Coulibaly, wanda ya mutu kwatsam sanadiyar bugun zuciya. Mutuwar ta Coulibaly ta zo ne ana dan watanni gabanin zamansa dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki. Shugaba Alassane Ouattara, wanda ya jagoranci hidimar, ya dauki Coulibaly dan shekaru 61 a matsayin mutumin da zai gaje shi. A halin da ake ciki dai, babu tartibin wanda zai gaji Coulibaly, wanda mutane da dama ke girmamawa. Kasuwannin hannayen jari sun samu dan kwarin gwiwa yau Laraba, daga albishir mai kyau na yiwuwar samun rigakafin cutar COVID-19. A Asiya, kasuwar Nike ta Tokyo ta mike da kashi 1.5 cikin 100 zuwa lokacin tashi. Hang Seng ta Hong Kong ta danyi kasa da 0.2 cikin 100 a hada-hadar yamma, a yayin da kuma Shanghai ta rasa kashi 1.5 cikin 100. S&P ta Sydney ta yi sama da 1.9 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi sama da 0.8 cikin 100. Yayin da TSEC ta Taiwan kuma ta tashi da asarar maki 6. Sensex ta Mumbai ta samu 1.9 cikin 100 zuwa lokacin hada-hadar yamma. Kasuwannin Turai sun shiga da kafar dama, inda FTSE ta London da CAC 40 ta Paris suka yi sama da 0.9 cikin 100. A yayin da kuma DAX ta Frankfurt ta mike da 0.7 cikin 100.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Rundunar 'yan sandan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta sami gano wasu makamai da ake zargi na mayakan 'yan kungiyar Boko Haram ne. Wannan lamari dai na zuwa ne kwanaki 2 bayan wani harin kwantun bauna da 'yan kungiyar ta Boko Haram din suka kaiwa sojojin Najeriya a yankin. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
Bayan wani harin kwantan bauna da aka ce an kaiwa jami'an sojan Najeriya akan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu ranar Litinin inda ta gabata, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce ta samu wasu manya-manyan bindigogi guda 11 da alburusai masu yawan gaske, wanda ba ta iya tantance ko mallakan wane ne daga ciki ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Alhaji Muhammad Aliyu Indaso ya shaida manema labarai cewa ranar Litinin ne dai jami'an 'yan sandansa da ke sintiri akan wannan hanyar daga Maiduguri zuwa Damaturun suka ga motoci na ta komawa da baya. Wanda suka tambaya sai aka ce da su ayan kungiyar Boko Haram ne suka tare hanyar. Yace ko da suka matsa gaba sai suka ga wata motar soja na ci da wuta da kuma wata gawa a yashi da basu san ko na wane ne ba. Kwamishinan 'yan sandan Mr. Andaso Aliyu ya yi min karin haske game da abubuwan da ya waka nan da ma irin makaman da suka gano.
Abin da ya faru a kai shine dai wato ina ganin an yi ambushin sojoji ne. Ambushin nasu yaran mu kuma suna sai suka ga moto ya yanki baya zuwa, sai suka suna binciken mai faru, sai aka ce akwai problem a hanya gaba, sai suka hau kan hanya suna zuwa can gaba, sai suka ga moto dai na cin wuta.
Haka motan soja ne ko fasinja?
Tatadin su ne, sai tatadin soja ne.
Okay,
to kafin su kai wurin sai suka ga Hilux da a kunce da wani gawa wanda ba iya sanin ko dun ba cikin uniform yake ba.
Haka
to da bindigogi a watsi haka, to shi ne aka kaga wannan recovery.
Bindigogin na gansu da ɗan dama za su kai nawa ne?
Akwai AK-47 guda 8, akwai AA guda 2, akwai MG guda 1, da magazin guda 2, ɗaya yana da 1 round, akwai MG ammunition 280 ko 70.
Okay.
A 70. Akwai spare parts guda 4.
Wannan recovery din jiya aka yi ko yau ne?
Jiya.
Okay, a hanyar Maiduguri da Maturu kenan. Kamar maganan attack da aka ce an kai a wannan hanya.
Ba mu san ko attack bane, mu da abin da muka samu labari kamar an yi ambush.
Eh.
Domin a cikin abun a lokacin aka ce akwai wata mota da ba gani ba boss.
Rahotanni dai na nuni da cewa 'yan kungiyar Boko Haram din sun kai hare-hare har sau 8 cikin awanni 48 da suka hada da garin Goza da Kwandiga da Dambuwa, Dangala da Chibok da Ganzai da Jakana da Minok da ma anguwar Kofa da ke garin Maiduguri, da aka ce waɗannan mahara sun kai hare-hare har sau 9 a wannan anguwa na Kofa cikin wannan shekaran kawai, wanda hakan ke nuna irin matsalolin tsaro da ke daɗa yawaita musamman ma a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mace ta farko da ta kasance mai tuka jirgin saman yaƙi a Najeriya, Tolulope Arotile, ta rasa ranta sanadiyar hatsarin mota a garin Kaduna. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani.
So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy, and up to this point I'm still on the race.
Na fara kada jirgi tun ina makarantar horazu hafsoshin soja, wato NDA, kuma abin da nake yi kenan har yanzu, har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da nake so in ce shine, ba za ka daina bada kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azumar yin wani abu, amma abin da mai farantawa a yi ta bada kokari har sai haka ta cimma ruwa.
If you want to do your best, keep on doing your best. Your best is not done until you are completely done. So I'll just say keep on doing your best.
Margaya Flying Officer Tolulope Oluwatoyin Sara Arotile, mace ta farko da ta fara tuka jirgin sama a Najeriya kenan, wacce ta rasu jiya a birnin Kaduna. Tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya mi kasakonta aziya, kamar yadda kakaki a fadar Aso Rock Malam Garba Shehu ke shaida min.
Ita ce mace ta farko da Allah ya saka kwalbo da hazaka da ta fara koyon tukin jirgi, ba wata jirgi na abin da ma'a jirgin sama na yaƙi, masa ba da gagarumar gudunmawa musamman wajen yaƙi da 'yan ta'adda da masu kisan jilla a jihohin da suke kamar Niger, Benue, Kaduna, Plateau, Nasarawa din. Wannan sai dai mai fatan wannan rashi da aka yi Allah ya ba da hakuri ga 'yan uwa nata da kuma al'ummar Najeriya gabaki ɗaya. An yi gagarumar rashi kawai da suke. Shugaba Buhari yana jagenta ma 'yan uwansa da al'ummar Najeriya gabaki ɗaya kuma mai shiga.
Wannan rashi dai ya girgiza baki ɗayan sojojin Najeriya. Eya Komodo Ibikunle da Ramola shi ne daraktan labaru na rundunar sojojin saman Najeriya. Cikin hawaye da jimami yake min wannan bayani.
All of us in the Nigerian Air Force are mourning. We're in a state of shock.
Dukkaninmu a rundunar sojan saman Najeriya muna cikin halin juyayi, mun girgiza da abin da ya faru. Shugabanmu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar da mu sauran jami'an sojojin saman Najeriya baki daya muna cikin halin damuwa, domin muna girmama Margaya Flying Officer Tolulope Arotile saboda irin gagarumin nasara da ta cimma a ɗan ƙanƙanin lokaci na zamanta sojar sama. Ita ce mace ta farko sojan saman jirgin yaƙi a Najeriya. Bare-baren nan aka yayata a cikin watan Oktoba. Ta taka rawar gani a yaƙin da ake yi da 'yan bindiga daɗi a jihohin Niger, Kaduna, Birnin Gwari da ma shiyar Arewa maso yammacin Najeriya da ma Najeriya ta tsakiya. Arotile ta nuna cewar irin nasarar da mutum ka iya samu bai da adadi. Hazika ce, jaruma ce, kuma jajirtacciya. Ka abin bakin ciki wanda dan ajinsu ne da suka yi karatu tare da ya ganta, sai ya yo baya da mota cikin ɗauki da zumuɗi don su gaisa. Bisa kuskure ya kaɗaita da mota, ta yi ta zubar da jini har Allah ya karɓi a barsa. Najeriya, sojojin sama da iyalanta duk aka yi wa wannan babban rashi.
Nigerian nation, the Nigerian Air Force and the Arotile family have lost a rare gem.
Sorry, sir. Margaya Flying Officer Tolulope Arotile, wacce 'yar asalin karamar hukumar Ijamu ce da ke jihar Kogi, ana feta a birnin Kaduna a shekarar 1995, ta halarci makarantar primary da secondary na yaran sojojin sama da ke Kaduna, sannan ta garzaya makarantar horas da hafsoshin sojin Najeriya, wato NDA, da ke birnin Kaduna, inda ta kammala a shekara ta 2017. Bara ne kuma aka kaddamar da ita a matsayin mace ta farko mai sarrafa jirgin yaki a Najeriya, bayan da ta kammala mun wani horon kwarewa na musamman a kasashen Afrika ta Kudu da Italiya.
So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy, and up to this point I'm still on the race until I'm done with the service. So that's my motivation to finish the race.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai bangaren rahoton mu na musamman. ‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan sha'anin samar da wutar lantarki a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ke dawar ƙara ƙaimin samar da lantarkin da ke neman gagarar 'yan ƙasar. To sai dai babban abin da ya fi jan hankalin jama'a shi ne yunkurin da gwamnati take yi na ƙara farashin kuɗin biyan wutar. A cikin wannan rahoto na musamman, Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriya a kan wannan lamari.
Wutar lantarki tana ɗaya daga cikin abubuwan more rayuwa ga bil'adama a faɗin duniya. Sannan wannan wutar lantarki na bunƙasa tare da haɓaka tattalin arzikin ƙasa da jama'ar ƙasa ta fannoni da yawa. A daidai wannan lokaci ne gwamnatin tarayyar Najeriya ke son ta ƙara kuɗin wutar lantarki. To ko ana samun tsayayyar wutar lantarki a Najeriya? Wasu 'yan Najeriya sun faɗi ra'ayoyinsu.
Sunana Gaga Muhammad. To haƙiƙanin gaskiya ƙasar Najeriya a wuce mai yawa. Mu a inda muke da ƙaramin hukumar mu ta Bori ja gaskiya. Kamuna da wuta a nan birnin Ibadan a wuce mahi yawa waɗanda suke aiki da kayan wuta suna ganin amfanin wannan wuta da ake kawo gaskiya nan mun girgiza mu gwamnati a wajen bangaren wuta
tun wani lokaci na kuke samu wannan isassar wuta
yanzu da kai mun kai kamar wata uku zuwa hudu muna amfani da wuta ba matsala
wannan wuta tana kai kamar sati ɗaya ko kwana uku ko sati biyu ba dauke ta ba
sati dai insha Allah in dauke ba wuce dauke so ɗaya ko so biyu a sati
kuma ba ta daukar lokaci a maishe ta
mu insha Allah muna wajen awa wajen 12 a cikin dare da ta hawaye wasu sai muna tare da ita
Sale Yaburi ni ina Ibadan amma akin yele niki da wuzin zama
ana samu wuta a nan bangaren da hake
wuta kwata kwata babu ta don mun kai kwana 30 wuta ko dab babu wuta dare da rana babu ta
tun wani lokaci ne ba ku samu wannan wuta
to watan azumi na wucewa na gari duka wuta kwata kwata ta dauki babu ta
to me ya kawo rashin wutar
to lahin ne fa ne saboda in anka kawo wutar kana tsakanin mako sallah ake yi babu ta kare
kun yar aje wuta wato transformer ko kuma tura kusu ne suka lalace shi yasa ba a samu wuta
akwai ta halin nefa ne
boko dai ba ku biyan kudin wuta
a biya ba abin bubashi dan kadi
kun taba kai korafin cewa ba ku samu huta
ba mu taba ga mu kuwa ba saboda da kai magana sai zo su kakkace ma wayoyi su ce da wayoyin sai ka je ka koma biyar san ba su ba suwa sannan ba mu ga mu kuwa saboda suna da karfi ga gwamnati
suna na timitawa ne masom ne Ibadan
ko huta a wannan gari na Ibadan
a ana dan samu huta amma ya dan hausa makadan amma da kaman in ce shekara daya ko wata tara na baya huta ba aka yi kewa ana samu huta kaman awa shida abun da ya kawo kamar awa 12
yanzu fa
yanzu adan kara kamar awa 3 ya sama awa 15 saboda da dare yanzu ana bamu daga kamar 12 din nan na dare zuwa karfe 5 safi kuma da yamma kamar karfe 10 zuwa karfe 10 na safi zuwa 3 na yamma
ya batun biyan kudin wuta akwai tsada
akwai tsada da yawa akwai ya hausa ma da yawa ma an kara so
tun wani lokaci ne aka kara kudin wuta
ana samun hutan shine aka kara
sunana Alhaji Sani GNTP sarkin yakin sabo ille ife
yaya wutar lantarki take a nan jihar Osun
Hassan magatar wutar lantarki a jihar Osun sai dai ai fata Allah ya sauke saboda gwamnatin APC ta riga ta lalata dukkan wasu al'amura
kana nuhin ba a samun wuta kana nuhin ba a samun wutar lantarki ne
amma gwamnatin APC ba kai mana adalci ba
nice kana nuhin ba a samun
wuta babu dalilin ta
tun wani lokaci ne ba a samun wutar lantarki a nan jihar Osun
amma tun daga gwamnatin APC ta hauce a kawalin za a samu wuta babu alamar wuta duka magana banza ana cewa da kuma ta ne ba mu kafa ho ba kai ta ne ba ku komi ya Allah ta komi
tun wani lokaci ne ba ku samun wutar lantarki a nan jihar Osun
ai ni yanzu in tabbatar ma sama da shekara 5 mun ba mu da wutar lantarki a sabu illai a yi ba dole sun skin gaba ki
daya wannan ba zargi ne kake yi ba
babu zargi a to ai ina gwamnati da hukushin da yanzu ina da kama da shekara 45 a jihar Osun ai tun muna Oyo State ina nan kasar Yorubawa
sunana Ibrahim Shehu Abdullahi sarkin Hausa wannan sashi mace ta sabo ba ille akwai rasulaka gwamnati on the state
aya wutar lantarki take a nan jihar Ondo
yanzu mai wutar lantarki a Ondo ko a Najeriya sun Umar babu da kike sai billahi
me kake nuhi
muka samu wuta karfe 7 na yamma mu kun yi kokari take karfe 10 ko 9 da wani abu mu samu da a dauke da safi kuma mu samu wuta karfe 4:30 mu kama sallah asuba karfe 7 a dauke
babu da kuke samu tsayayyen wuta ta kwana ta yini
daga lokacin da ake barazana an gyara wuta a Najeriya mun taba samu wuta aka kwana daya ba 24 hours ba dauke wuta ba
ya dade kuna cikin wannan hali
an ga muna an gyara ne ko kuma mu ce mun ga an gyara ai da ana iya samun kwana uku kudu saki dai mabuta
wato yanzu ma cikin an gyara kenan
yanzu muna planning cewa ai muna da wuta kowanne lokaci muna da lokacin da muke sala su wuta muna da wuta a muna da lokacin da muke sala su wuta amma ba babu wuta family a ce a wani na bugun gaba cewa ko shi da wuta gaskiya ba
to me zaka ce a kumajin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ƙara kuɗin wuta a Najeriya
ƙarin kuɗin wuta ƙarin fitina zake cewa yanzu misali ban da wuta ka awa biyu a wuni nefa yazo ya kawo bill din 10,000 a wata kaga ana neman ana da mutane ne da nefa kenan ko yin tambaye nefa wani wuta kike zo a musu kuɗi sun ga zo ka kuɗin nefa ana iya a saka wuta wannan wasu go su zagaya kada ga wuta amma da sun wuce da wuta suka tare wuta suka tafiya gida nawa ne misali yake da wuta yanzu inda babu generator a suna bugun gaba da wuta gidan kowa shagon kowa in kana son ka ke da kake generator kana ji hawan da generator ma ana cin shi a pass my neighbor amma ana da hausa na neighbor na yan kwarci na ko
Muhammadu Sani baban kai ba a nan Aro Ekiti
ya ya batun wutar lantarki take a nan jihar Ekiti
batun wutar lantarki ga a nan jihar Ekiti dai gaskiya ba fita wato sai ya zani ba ko da yaushe da generator muke amfani ni ce na nema da gaskiya ma na zo na daina sinki ne saboda matsalar wuta sai mai gashi customer ba da ba aikin yi saboda haka abubuwa duk sun samu matsala don haka da Najeriya za a yi kokari a samu wuta to da ya rage ma gwamnati wasu abubuwa da dama matasa da dama za ta mu abun yi
kun dade ba ku da wutar lantarki a nan jihar Ekiti
wani lokaci muka yi kwana biyu kwana uku wani lokaci kuma wuni daya wani lokaci kuma su kawo su sake daukewa su ka su sake daukewa rashin shi dai ya fi samu yawa
rashin wuta shi na muku illa ne
babban illa kuwa ranka dace saboda masu gidajen kici ma da dama aiki sun da yayi tsada saboda rashin wuta sun ce generator suke kunnawa
sunan Alhaji Abdul Burhan a haka a mana da jihar Lagos
ana samun wuta a nan birnin Lagos
gaskiya matsala wuta a nan jihar Lagos kuma a ainihin inda muke yanzu gaskiya wata ba a samu saboda gaskiya da wahala a kwana biyu ana kwana wuta domin akwai wani ba da za su ke wanda a nan gaci ma sai dare a ɗauke wuta ba a kuma ƙara sai da safe wannan shi ne hujjawa da shi suke matsa wuta yanzu
to idan aka kawo wutar da safe tana yi ne
a ba ta wuni idan ka ce za su ka ta karfe 7 na safe wani wuce 6 na safe to insha Allah ta da ke karfe 10 na safe dauke ta
to me ye dalilin rashin wutar a nan Lagos
dai mun ana kawo da bidiyo wutar duniya kuma muna biya kuma bilis a Lagos ke
kuna biyan kuɗin wuta akan lokaci
ai ba su wannan aka wuta bibi sun ke wuta ba ai da ka kwana a shan na bugu wai ko da baka biya kuna son wutar ringi ta yanzu magana da kai maka zuwa karfe 9 na safe mun ta bace yanzu
da shi kuma yanzu ana batun karfe 5 na yamma
kwarai kuwa
to ya Muhammadu mai haraji kuna yaki
nan jihar Ogun yaya batun wutar lantarki yake
to gaskiya wutar lantarki na ana samu ya samu yau gobe ba a samu an samu gobe ba a samu ba ko wani lokaci ne ake samu wutar ba amma dai ana samu
tun wani lokaci ne aka rika wannan shedar kwadi a wajen samun wutar lantarki
a wallahi ya dan kwana biyu
kaman wuta nawa ko shekara nawa
a ba bai kai ko shekara ba ba shekara ba ana samu da haka na samu yau gobe ba a samu
baya ana samun wutar lantarki sosai a nan jihar Ogun Malam Bashar Muhammad Achida na Jami'ar Sokoto masani tattalin arziki ne a Najeriya. Baki daya Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Muhammad Kudus ya kafa wata sabuwar bacci muta a nan kasar Ghana a tarihin transfer matasa bayan ya amince da yarjejeniyar shekaru biyar ya takawa klabin din Daja Ayasa Leda akan kuɗi euro miliyan 9 daga New Zealand. Ayas an ta danda ta biya wannan tsabagen kuɗi wa wannan shahararren matashi bayan klausin biyun amince da yarjejeniyan. Wannan ne transfer mafi tsoka a tarihi na wani matashi dan Ghana wanda kuma ya bayyana ko kuma dai ya tallata kwarewarsa da kuma baiwa da Allah ya yi masa. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta ba da sanarwar yin babban taron ta karo na 26 a ranar Alhamis 27 ga watan Agustan shekara ta 2020. Majalisar zartarwa ta dau wannan shawaran bayan taron ranar Talata da an kai a headquarter dake a nan Accra. Ana sa ran a yin taron a cikin video a dalilin wato dokan na hana taro na shekara ta 2020 da aka gindaya doka mai lamba 1-1-2 akan tarurrukan jama'a a dalilin barkewar cutar COVID-19. Captain Black Star Steven Appiah ya bayyana tunaninsa dangane da ɗabi'ar nuna wato bambancin fatar jiki wadda yake nuna cewar manufarsa ne nuna wa baƙaƙe bambanci saboda suna kasancewa barazana ga ainihin ƙungiyoyin wasannin. Bambancin fatar jiki ga ainihin baƙaƙe a ƙasashen Europe ya samu shan suka ainin bayan duniya ta tashi haikan neman tabbatar da aminci game da yadda ake nuna bambancin fatar jiki, abinda ainihin kisan George Floyd wanda ya rasa ransa a hannun jami'an 'yan sandar Amurka shine ya jawo wannan tashi akan ɗabi'an nuna bambancin fata. Shahararren agent nan na Afirka ta Kudu Sibo Sheven ya bayyana cewar taron clubs din Premier League na sha'awar kaɗan wasan tsakiyar Ghana Suleiman Tari, amma ya ce daga dukkan alamu zai zaɓi Kaizer Chiefs akan saura. Mun Tari na shekaru 35 da haihuwa yanzu haka dai yana nan ne babu wani kwandila a kansa tunda ya bar clubin Spania Albacete Balompié a bara. Doron ɗan wasan Inter Milan da AC Milan ya ɓoye burinsa na sake farfaɗo da wasanninsa a ainihin clubin din Afirka ta Kudu wato Kaizer Chiefs. Da wannan muka zo ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Lokaci ya yi da Ibrahim Garba zai sake dawowa da labarai amma a takaice.
Gwamnan jihar Oklahoma ta nan Amurka Kevin State yau Laraba ya tabbatar cewa ya kamu da cutar COVID-19 na farkon kamuwa da cutar da aka sani cikin gwamnonin jihohin Amurka. Ƙwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modern ya ƙirƙiro shi. Sannan wasu ƙwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka daɗa inganta shi. Masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta ɓarke tsakanin Taiwan da ƙungiyar tarayyar Turai saboda hana 'yan Taiwan shigowa Turai da EU ta yi na iya zama irin rigingumin da za a fuskanta a fagen diflomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marra ta coronavirus. Aƙalla wani mutum ya mutu, wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin ƙasar Somalia Janar Odawa Yusuf Ragi. Ana ganin mayakan Al-Shabaab ne suka kai harin yayin da tawagar janar ɗin ke barin ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Litini. Kasuwannin hannayen jari sun samu ɗan ƙwarin gwiwa yau Laraba daga albishir mai kyau na yiwuwar samun rigakafin cutar COVID-19.
To masu saurare baki daya nan ne muka zo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kan mama da dinduka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya ce ni gabatar da shirin. Da Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti baki ɗayan sa. Mustafa Faruk Sanyinna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ma'assalam.